أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة شرند شدة دواتن ذي الحجة شكرا تدبور لليهود الأربعين دهولو هجرية وان دي داتي رشاهد دواتن باقوي شكرا تدبور بيدا 23 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud Sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 68 muna cikin kitabus salah zamu tashi babu na 130 a cikin shi babu qadrul qira'a fi salati az-zuhr wal 'asr baban dake bayanin gurgurdan karatu a cikin sallar az-zuhr da al-'asr hadisin 108 daidai al-Imam yake cewa da sanan Musa bin Isma'il أخبرنا حماد أن سماك بن حرب أن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من زان الله صلى الله عليه وسلم كان يكسنتي يقرأ في الزهور ينا كرنتا تكين الزهر والأسر دل أسر بالسماء والطارق ينا كرنتا والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج ونحوهما من السور دمك من تنسو نتكين سوروري كنا ونن كما يدى الإمام كيشا قد تقرر في الأصول ياتبت أتكين أصول inna kana cewa ita kana tafidu listimrar tana nuna ci gaba da abun kana ya qara'u kaza kene nuna cewa ba so dai bane ba so bi bane abun yayi ta maimaituwa wa umumul azman kuma da lokuta tana hada zamunna duka to ya kamata a dauke shi cewa karatun shi a cikin az-zahr da aka fada yana karanta wannan surorin da makamantan su daidai irin su akan galibi a halin annabi alaihi salatu wassalam ko kuma ayi nuni akan cewa hakan kin ya abu kune ya kawo da kana yi amfani da ita kamar yadda ibnu daqiqi da idi yake nuni yace dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta cikin sallar azhar da sabbi sumar rabbikal a'la yadda muslim ya huddo cewa ya karanta suratul luqman waz-zariyat a cikin sallar azhar wanda nisa'i ya huddo haka nan cewa cikin tafarkon azhar ya karanta sabbi sumar rabbikal a'la a tabi ya karanta har ataka hadisul ghashiya wanda nisa'i ya huddo ya tabbata cewa cikin bi na farko daga sallar azhar yana karanta fatiha da sura biyu wai tabbiyu ta hita ta farko ta hita bi tsawo a sahihul bukhari haka yazo amma bi ayyana basurorin a cikin sahihul bukhari ya tabbata cewa yana karanta cikin az-zahr a raka'a bi ta farko kowace raka'a yana karanta daidai gurgurdan aya 30 a cikin bi na karshe daidai gurgurdan aya 15 haka yake ya kawo shi yace bi tagayyur waqtisarun haka cewa kada sabata ya tabbata cewa az-zahr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta kamar yadda mai tahiyya zai je baqi'ul garqa da biya bukata shi ya komo yayi arwala kuma ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin raka'a ta farko wanda wannan al-Imam Muslim ya huddo shi kenan kaga wannan ruwayoyin duka suke nuna mana cewa kana ana nihin mafi galibi na halayen annabi ba wai kawai ya lazumi ci wa'ancan ba da iri-irin su dan wa'annan da aka jero sun hisu girma hadisi na 801 al-Imam yake cewa da sana Ubaydullah ibn Mu'az أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن سماك قال يكي تيوى سمع جابر بن سمرة جابر بن سمرة ياجي قال ينا تيوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياكسن تي إذا أدخذت الشمس إذا رانا تاكرك تي صلى الزهر سي صلى تي الزهر وقرأ بينها وسي كرن تديدي كمر من والليل إذا يغشى والأسر صلى الله أسر كما كذلك ينا كرن تاوى والصلوات كذلك هكنا صلوا لي إلا الصباح سي صلى الصباح فانه كان يطيلها اتى النبي يكسنتي tsawaita ta yake sallar asuba hikima a wajen tsawaita sallar asuba dan ana aikata ta a lokacin da mutane sun gafara sun rabkana a ƙarshen dare ne to lokacin sai ake buƙatar a tsawaita ta dan saboda wanda ya makarama in yazo zai samu sallah al-Imam an-Nawawi yake kawo hikaya game da malamai cewa dan saboda an samu doguwar rabuwa tsakanin sallar lisha kamar yadda dai muka yi bayani ran nan kuma da hikimar kasancewa dan duk umarni da hani da abubuwa na musulunci in ka gani da kwai hikima a ciki wanda idan musulmi ya santa wanda bai santa ba a ayyana ba a wani gurin daban za abinci ko menene hikimar malamai sun fada duk abin da Allah ya hana ko yayi umarni bi sifa amma ko ma aina ne ko wani umarni ne ko cikin sallah aka hana ka kaza ko cikin azumi aka hana ka kaza ko a rayuwarka ma gaba daya aka hana ka kaza ko aka ce kai kaza Allah yana da hikimar da ta sa bayan ma babban hikima ta gaba ita ce mun sani ai cika umarnin Allah to bayan wannan akwai hikima mutafarri'a wanda ta riye santo kasan wannan wanda wannan insha Allah yana da bahasi da na'aza akan hikimomi a karkashin umarni da hani na annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu ikon dora shi Habibabi amin amin babi na hadisi na 802 al-imam yake cewa hadathana Muhammad bin Isa akhbarana Mu'tamir bin Sulaiman Wazir bin Harun wa Hushaym an Sulaiman at-Taymi an Umayya an Abi Mijlaz an Ibn Umar anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada fi salati az-zuhr cikin sallah az-zuhr summa qama sannan sai ya tashi faraka sai yayi ruku'u fara'aina sai muka gani annahu qara'a tanzil as-sajada muka ga ya karanta suratul sajada qala ibn isa yake cewa lam yuzkur umayya and ahadun illa mu'tamirun babu wanda ya ambaci umayya cikin malamai ko daya sai mu'tamir shi kadai ya ambaci umayya hadisi na 803 al-imam yake cewa hadathana musaddad akhbarana abdul waris an musa bin salim akhbarana abdullah ibn ubaidullah qala yake cewa dakhaltu ala ibn abbas na shigo wajen abdullah dan musa abbas fi shababin min bani hashim tare da wasu abun nan nan fi bi ma'ana ma'a shababin min bani hashim tare da matasa na bani hashim fa qulna li shabin minna sai muka ga yama wani saurayi cikin mu salibuna abbas tambaye mana ibnu abbas akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuka nan ma huruful jar yatanawabu ba'daha ba'dan huruful jar bangaren suna dokan aikin bangare fi ce tazo da ma'ana ala ko kuma ala da tazo da ma'ana fi da irin wa'annan wanda wannan bahasi ne in mutun zai yi shi a qur'ani yana da fadi yana da yawa tanawubu huruful jar fil qur'anil karim yana da yawa yace salibuna abbas tambayi ibnu abbas akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhur wal asr shin annabi ya kasance yana karanta sallallahu alaihi cikin azhar da al-asr faqala la sai yace a faqila lahu sai aka ce mishi la'allahu ko la'allahu ko wala'allahu ko fala'allahu kana yaqra'u fi nafsi me yiwa a ran shi yake karantawa shi yasa bukuji faqala sai yake cewa khamshan hazihi sharrun min al-ula khamshan ma'ana ya gon huska sharrun min al-ula wannan tahi ma wacce sharri wannan khamshan kin al-khamsh al-khumusha shine yagon huska kamar da farce asa a yage ma mutun huska to laraba an abiya musu zahi suna amfani da wannan kalmar in mutun ya hadu muguwar magana ma'ana khamshan ka hadu muguwar wani abu hazihi sharrun min al-ula wannan tahi ta farkon sharri wannan tawilin da ka kawo ma'ana yace kana abdan ma'muran ballaga ma ursila bihi annabi ya kasance bawa ne wanda aka umarce shi yana aikata abin da aka umarce shi yace wa maqtasana dunan nasu bi shay annabi bai kebance mu da wani abu babban da mutane illa bi salasi khisalin sai da abubuwa guda dabi'u guda uku umirna an umarce mu annas bi gal wudu'a mu cika arwalla yace wa Allah na akula sadaqa kada mu ci sadaqa su banu hashim kin wa Allah yace nun ziyal imara alal farsi kada mu sanya barbarar abun nan jaki abusa doki nan gurin da yake cewa nun ziya shine la na hamiluhu ala halin nasal kada mu dora jaki abu sadoki dan saboda barbara yuqalu ana cewa nazar zakaru ala al-unsa rakibaha wa anzaituha ana cewa nazar zakaru ala al-unsa shine yayi saduwa da ita wala allal ma'ana me yiwa abin da yake nihi qalla adadu hawan qada na ma'uha wa ta'allaman nafi'a in akai haka anhwanin ta zai yanke kuma za a rasa ta wanda wannan shi yake wal khairu lirukubi shi doki ana yin shi ne dan saboda hawa war rakade da gudu wa talabu wal jihad da nema kuma da jihadi wa ihrazul ganaim da neman ganima kuma dan saboda ci da wani shi daga amfanunuka masu yawa wanda a cikin alfadari babu su in aka samu doki yayi barbara ga abun nan ga jaki shi yake samun alfadari to wannan abin da yasa aka zo hani ya kawo dan aka samu alfadari duka wannan amfanunukan da aka zanu ba za a same su ba da ake samu cikin doki kamar an lalata doki ne in akai haka nan shi yasa hani ya zo a cikin wannan kin hadisi na 804 nan gurin abin da yake nuna mana da yace khamshan hazihi sharrun min al-ula dan ya kawo mushi tawili akan abin da in an fadi abin da yake nuna mana sharrin idan an ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce kaza ko kuma na daga cikin sunna shi kaza mutun ya kawo da hankalin shi cewa ai mai yiwa annabi kaza ai mai yiwa kaza a cikin dai nasi mutun ya sawo mai yiwa shi ta hankali wannan magabata suna kin wannan in mai yiwa ce malamai za su fade ta in a ce mai yiwa kaza mai yiwa haza khasul linnabi mai yiwa yake bance annabi ne kadai mai yiwa kaza to wannan ko akwai shi ita kin mai yiwa ma malamai za su fade ta ba da kwakwalwar mu ba shine ya nuna mishi wannan yake cewa haddathana ziyad ayyub akhbarana hushaym anba'ana husain an ikrama an ibn abbas qala yake cewa la adri akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhur wal asr amla ban sani ba shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu cikin Az-Zuhr da Al-Asr ko kuwa anan gurin da yake cewa ban sani ba qad dara wa alima qira'atuhu khabbab nan gurin rishin sanin shi ba za a dauka ba ba doke shi ba akan hukunci shi ya nasaba makan shi cewa bai sani ba wanda ko ya kore makan shi abuba da shi ake amfani ba wanda ya tabbatar da shi ake yi yace khabbab da abu qatada da wasu sun rawaito cewa ruwaya da dama cewa annabi yana karatu cikin asuba da cikin az-zuhr da al-asr shi yayi shakku ne dan ba a bayyana waye shi yace to nan gurin ruwaya sa ta tabbatarwa ita ake gabatarwa akan wanda yayi shakku wal hadisu akhraja at-tabarani asali ma babu cin karo da juna dan shi ba ta yi ba annabi bai yi cewa shi bai sani ba mai yiwa annabi ko yana karatu kenan wannan mai yiwa tashi ba amfani da ita bayan ga nasi can ya tabbata hadisi babu na 131 babu qadrul qira'a fil maghribi baban dake bayanin daidai gurgurdan karatu cikin sallan magriba hadisi na 805 al-imam yake cewa haddasan al-qanabi an malik an ibn shahab an ubaydullah ibn abdullah ibn utba an ibn abbas daga abdullah dan abbas anna al-fadl bint al-haris umm al-fadl kai cewa umm al-fadl bint al-haris sami'atu tajishi wa huwa yaqra'u yana karanta wal-mursalati urfa fa qala sai tace ya bunayya ya kai dan dana laqad zakkartani bi qira'atika hazihi wallahi ka tunatar da ni da wannan karatun naka inna hala akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u biha fil maghrib wallahi idza ce karshen abinda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta cikin sallan magriba kaga wal mursalat a cikin abin nan magriba ummul fadl ita ce ma'aihiyar ibnu abbas wanda yayi ruwaya daga gare ta anan gurin ce aka cewa ibnu abbas me yace cewa anna ummul fadl cewa ummul fadl me cewa ba anna ummi dan saboda alkunyar ta tabbata da ummul fadl shi ma kira ta da haka na ma'aihiyar shi ce Tirmizi kirare bayyana wannan cewa yayi ruwaya daga uwar shi da an ummihi ummul fadl sunanta ita ce lubaba ana cewa mace ce wadda tan musulunta bayan khadija sahihiyan magana el uwa ce ta umar mijin sa'id ibn zaid mijin sa wannan sa'id ibn zaid ummul fadl anan gurin da yake cewa ya kasance karshen abinda naji annabi sai yana karanta wannan hadisin yana raddi ga wanda ke cewa taqdiru fi salatul maghrib mansukhun cewa yawaitawa a cikin tsawaita karatu a cikin sallan magriba shahihe ne akwai cikin malamai wanda suka tahi akan wannan to wannan ga ta ita a ƙarshen abin da ta jima ga bakin annabi yana karanta wannan sura kenan yake nuna cewa abin da yake ƙarshe na abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ta karanta dogo sura a cikin magriba nuna abin ba shahihe bane nan kuma can gaba zan mutar da magana Abu Dauda inda yake cewa idan sahaban annabi sun yi sabani ana daukar abin da ya kasance na aikin sahabbai sahabban shi in sun yi sabani haka Bukhari ya kawo mana magana malamin shi al-Imam al-Humaydi a cikin al-Jami'u Sahih mun wuce ta a cikin karatun me yake cewa inna ma yu'khazu bil akhir fal akhir min amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amsan na karshe sannan na karshe daga lamarin annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 1806 al-imam yake cewa haddasan al-qanabi an malik an ibn shahab an muhammad ibn jubair ibn mutaim an abihi qala yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi dur fil maghrib naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul dur a cikin sallan magriba to ga gani karanta ta an ambace ta duka kawai ake ni kan mutun yace tana yiwa rabin ta ne tana yiwa sake ta ne babu wannan tunda yace ad-dur kawai yayi itlaqin dukanta ake ni gamo eh wannan a ƙarshe zan mu ga bayanin da malamai suka yi yake cewa yana karanta suratul dur al-imam ibn al-jawzi yake cewa ya hatamil an yakunu al-ba'u bi ma'ana min ba'un kinnan tana yiwa ya kasance min ya qara'u bi duri ma'ana ya qara'u min ad-duri yana karanta wani abu daga cikin suratul dur in ji ibn al-jawzi kenan sai a ce min kin min ce at-tabi'idiyya kamar yadda ya kawo misali yace yasharabu biha ibadullah yasharabu minha ibadullah bayan Allah suna sha daga ciki kenan kaga shi wannan yahu khilafuz zahir amma malamai ba su amshi fasarar shi ba ta saba ma zahiri abin da yazo cikin hadisai yana nuni cewa dukkan ta ce ya karanta Bukhari a cikin tafsiri cikin kitabut tafsir as-sahih Bukhari ya kawo hadisin da lafazin cewa sami'tuhu yaqra'u fil maghribi bi-dhuhri naji a cikin magriba yana karanta wa dhuhr falamma balaga hazihi al-aya inda yazo wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun al-aya ta zuwa al-musaydirun yace ka da kalbi an yadi zuciya ta ta kusa ta tsayi ta tashi kaga ya nuna cewa har karshe ya kai ta kyarar gashi an nuna tunda hay kai can bahawi yayi da awakan cewa babu dalili cikin hadisan nan gabaki daya akan cewa ana tsawaita karanta sura mai tsawo a cikin sallar magruba tana yuwa ya kasance abinda ake nihi ya karanta wani bangare na suran ne yayi hujja da ruwaya Hushaimu daga Zuhri daga Jubair cewa inna azaba rabbika lawaqi da ya kawo nan ya bada labarin cewa daidai nan ya karanta ya tsaya anan gurin amma siyakin hadisin bai nuni akan cewa bakin nan ya tsaya hadisin ruwaya Bukhari da aka hudu tana raddi ga da'awata al-Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala matur wa kitab musdur da kwadan kwacin shi aka rawto daga Ibn Sa'ad haka nan yake cewa qira'atu wa ta'khiratu min al-masjid ina sauraron karatun shi sai da na huta daga masallaci ruwaya dai mai inganci ta nuna cewa abinda yake karantawa dukkan tace Annabi alaihi salatu wasalam ya karanta ta hadisi na 807 al-Imam yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali akhbarana Abdurrazzaq an ibn Jurayd haddathani ibn Abi Mulaika an Urwata ibn Zubair an Marwan ibn al-Hakam qala yake cewa qala li Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit yana cewa malaka taqra'u fil maghribi bi kisaril mufassal me yasa a magruba kake karanta al-kisaril mufassal guntattakin surori da aka sani al-mufassal yace wa qadara aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qra'u fil maghribi tula yani yana karanta cikin magruba da mafi tsawon masu tsawo mun gansa a cikin abun nan cikin sahih bukhari me ake nihi da wannan da bayanin khattabi qulta sai nace ma tula yani me ake nihi da mafi tsawon masu tsawo guda biyu qara sai yace al-a'raf wa akhirul an'am da al-a'raf na akhirul an'am to a magruba ake magana wa sa'altu ana ibn abi mulaika zini na tambaye abdullah ibn abi mulaika fa qala li sai yace mini qibali nafsihi shi akaran kan shi yace al-ma'ida wal a'raf da ma'ida da a'raf yake yaranta a cikin magruba yana daga cikin mukhtalaful hadis wanda yana da iskali yadda muka san lokacin magruba yake gajere idan aka ce an karanta araf kuma an karanta maida dukkan su gaba daya lokacin ta zai kai har zuwa ga hutama shi yasa malamai suka lissafa shi a cikin mushkilul hadis anan gurin hadisan baban nan dukkan su suna nuni akan cewa ana son tsawaitawa cikin karatun magruba malamai sun yi sabani gami da halin Annabi alaihi salatu wassalam cewa yana karanta cikin magruba da suratul dur da wasafat haka nan ya karanta suratul dukhan ya karanta sabi isma rabbikal a'la ya karanta watin wa zaitun irin namu ke ya karanta falaki da nasi ya karanta al mursalat ya karanta kisarul mufassal duka cikin magruba ake ni rafi ibn khadij yana cewa mun kasance muna sallar magruba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dayan mu ya koma gida har yana gama inda kibiyar shi ta fadi kaga yake nuna cewa an yi ta da wuri hamma da sauran haske kaga ba ai dogon karatu ba wanda Bukhari yayi ruwaya Hafiz Ibn Hajar yake cewa hanya hada kan hadisan wannan gabaki daya shine mu ce Annabi wani lokaci yana tsawaita karatu cikin magruba dan ya nuna mana cewa ya halitta a tsawaita karatun ko kuma dan sabadda ya san cewa mamun a yanzu dake tare da su babu wani tsanantawa tare da su dan yayi hani a tsanantawa mamu to yanzu da ga wanda ya karanta mu a araf ya san su wane ne in ya kasance bayan shi maharata ne ana ja suna jin madadin jan kaga su kadai ne kuma ya san zallar su ne ba wanda zai kosa ba zai ji ba cewa ya yanke sai ya ja su ayi tai amma kuma in ya san cewa akwai masu rauni wanda sun gaji a kare wannan ba zai musu wannan shan ba wa qala yake cewa walaysa fi hadisi Jubair a cikin hadisin Jubair babu dalili akan cewa yin hakan kin ya maimaita amma hadisin Zaid ibn Sabit yana nuni akan shi cewa Annabi yayi inkari yayi inkarin Zaid ibn Sabit ke yayi inkarin addace a ce kullun sai an yi haka nan mai tsawon wannan a karanta kisarul mufassal a takaita a kansu kullun su kake yi kamar yanzu halin mu dai da muke ciki kullun ƴan kanana nan guntattakin nan sune za a yi su ake yi to amma ana so wataran a samu wani hali a samu wata doguwa a karanta dan saboda bayanin halacci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da a ce Annabi ya ce Marwana ya san cewa Annabi kullun su yake karantawa da yayi ma Zaid hujja akan cewa annabi ma haka yake sai dai bai yi mushi raddi ba yayi nunin cewa annabi alaihi salatu wassalam bai yayin muwazaba akan masu tsawwa gajerin su yake tsawaitawa akan su yake yi kullum amma kuma wata ran yana tsawaitawa idan ya ga wanda ke bayan shi sun dace musu haka nan kenan kiyayewa ne kawai ga halin mamu da wanda suke tare da kai haka nan ya kasance yana mutse bibiyar halayen annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin ummul fadl kuma yana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa lokacin da ya kasance lahiya lau yana karanta abin nan wal mursalat dan saboda kasancewa shi yana cikin ita da ta kawo wal mursalat dan saboda annabi a cikin karshen rasuwar shi ai rishin lahiya yake ciki ta rasuwa to wannan rishin lahiya da ya karanta wal mursalat wannan lokacin ku ana so mara lahiya shi ma kanshi ya sassauta ma kanshi kada yayi masu tsime tsawo a takaice dai karanta cikin magaraba lamari ne wanda ya kasance liman shi ya kamata ya kasance basirun bi sha'ani ashabihi shi ya hisanin suwa suke bayan shi suwa yadda ce tsawaita ma suwa yadda wani lokaci ya kamata ya tsawaita wani lokaci ya kamata ya abun nan ba cikin azumi masalan ba an zo ba kowa ya kurba ruwan shi ya taho sallan magaraba akan suratul a'raf akamo suratul a'raf tunda ya san halin mutane a wajajen mu shine mutun kawai zai dan sa ruwa bakin shi bude bakin shi sai ya koma to aka zo nan yace annabi ya karanta suratul a'raf yau ita zan karanta ka ga gaskiya na da gaskiya annabi yayi amma shi ya azu magana gurin da ba na ta ba shine dole wanda ya kasance liman ko mai da'awa ko mai jagorantar mutane sai ya kasance da hazaka da fahimta da sanin ahwalikin mutane da sanin ahwalikin na sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wannan ba sai dauko sunnar annabi a wani guri ya aza sababin da za a tsane ta sababin da su musulmai ne ma za su tsane sunnar ta annabi yanzu wanda ka sha mishi a arab yana kusan faduwa da azumin shi ga karshe ka tashi kan mishi nasiha ce annabi haka yayi wani kallo zai ma annabin sallallahu alaihi wasallam a zuciye shi ko a baki bai faɗa ba zuciye shi tara ya mishi cewa lalle ku an yi abin da bai kamata ba a zuciye shi zai ji haka to shi ko ba a so ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanya bayin Allah suke addinin Allah ko suke sunnar ma'aiki alaihi salatu wasalam dan saboda su'u ta'amul ma'aha wanda wannan mafi galibi a cikin galibinmu masu da'awa irin wannan ake samu sai mutun ya kawo sunna ta annabi alaihi salatu wasalam ya aikata ta a aikin da bai dace a yi da ita ba sai shawwahata ya sa wasu su kasance sun abin nan sun tsani wannan sunnar ta annabi ko kuma ma sun yi raddi ga wani hadisi sahihi babu na 132 babu marra at takhfifa fiha baban da ke bayanin wanda suka ga cewa a sassauta cikin ta al'ada al-imam Abu Dawud in ya kawo babu kan kaza kuma baya sai kawo akasin shi kaga ya kama tsawaitawa a magaraba to kuma sassautawa a cikin ta fiha fil magharibi kenan hadisi na 188 al-imam yake cewa da sana Musa bin Isma'il akhbarana Hammad anba'ana Hisham bin Urwa anna abahu cewa baban shi kana ya kasance ya qara'u fi salatil maghrib yana karanta cikin sallan magariba bi nahawi ma taqra'una daidai irin abin da kuke karantawa wal adiyati wan hawha min suwar wal adiyati da kwatankwacinta na surori kaga yace kana yake nuna al istimrar Abu Dauda yake cewa haza yadullu ala anna zaka zalika mansukhun wannan yana nuni akan cewa wancan kin shahihi ne na tsawaitawa kenan Abu Dauda yake nihi shine wa can baya mai sharhi yayi raddi ga wannan wa qala abu daud yake cewa haza asahu wannan shi yafi inganci ma'ana karanta gajejerun suraye a cikin magaraba wannan tarjihi ne ga al-imamu Abu Daud yana da shi amma kadan bai wuce kirgo ba tarjihat din shi a cikin as-sahih a cikin sunan din shi rahimahullahu ta'ala nan da ta kama yayi magana ba nan ba duka bakin shi ka mana sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam kawai nan gurin da yace wannan shahihi ne yana nihin karatun urwa cikin magarba nake so yace da karanta wal adiyati da makamancinta na surori wanda ke nuni akan cewa tsawaitawa suke nuna cewa tsawaitawa da ta gabata cikin magarba abun shahewa ne muallif al-imamu Abu Dawud kenan bai nuna mana ba wajhun dilala ta huskar da ta nuna cewa shahihi ne kamar yana ganin cewa ruwaya urwa tana bada labari sabanin abinda yayi roito yake nuna cewa ya tsin kayo wani abu da ke shahewacin Al-Hafiz Ibn Hajar yace wa la yakhafa bu'd hadha al-hamli wa nisanta wannan tawili na Abu Dawud ya bayyana kirara tawili ne mai nisa a ce dan ya aikata mu ce kawai wancan shahihi ne wa kaifa tasihu da'awan nasqu ummul fadl taqulu yaya za a yi da'awar shahiwa ga ummul fadl tana cewa karshen sallar da annabi ya karanta wal mursalat a ciki kenan ba an ce shahihi bane ba anan magana ibnu hajar ta tsaya a cikin wannan mas'ala ya shiga maslakun nasakh yasbutu nasqu qira'atul qisar bi hadisi ummul fadl dal akas ibnu abu dauda nan ya tahine akan nasakh mas'alatul nasakh hadisi da ma in sun ci karo da juna mukhtalaful hadis masalik guda uku ne wanda suke sanannu wajen malamai masalakun nasakh masalakut tarjih masalakul abunnan masalakul arjamu ka aljamu harku at-tarjih sa'an nasakh sanan at-tarjih sabanin malaman hanafiya sannan kuma sai at-tawakkuf wa alam yace mu sani cewa annahu lamma warada alil qa'ilina bi istihbabil qisar fil magharibi yayin da yazo ya kawo mana maganar ran suka je cewa mustahabi ne a karanta gajerun surowa cike surori cikin magariba annahum kaifa qalu ma asbutu diwal yaya mi suka fada gami da surori wanda sai kasance masu tsawo bari annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bada amsa gami da amsa guda uku cewa tsawaita wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai yiwuwa kahin a shahikin ne yayin da ya bari kuma sai ya nunin cewa an shahi magana ta bi suka ce mai yiwuwa ya bambance tsakanin surori masu tsawo a raka'a biyu bai karanta su ba gabaki ɗayan su mai yiwuwa ba duka ya karanta su ba sai kasance daidai gwargwadon abin da yake kisar kin ya dauka kawai ya bar sauran magana ta uku suka ce dan zai karanta suratul araf ai babu dalilin da ya nuna mana cewa har duka har ƙarshe ko babu dalilin da ya nuna mana cewa rabi ko tsakiya ko kaza wasalis magana ta uku sun tsaya akan cewa wannan daidai gwargwadon halaye ne annabi ya dauka dan saboda karantar da mutane da fadakar da su akan cewa magariba ana tsawaita mata karatu idan hali ya kama kuma abinda aka hiso dai karanta mata gajerun ruwan ba abu ne wanda yake wajibi wanda in kai aka san shi baka da sallah ba wannan bane amma sai yace wa aqwalan jawabanul awwalan makhdushani amma amsa guda mi na farko dukkan su an yi raddi a gare su ba za su samu shiga ba na cewa nasakh ko ko mai yiwa cewa a wani bangare ya dan guntsira ya bar sauran duka wannan yace ba za su samu shiga ba dan da'awa akan cewa kaza shahihi ne ba an shi da tana yiwa dole sai inda nasi karara dama bima yasbutu nasakh malaman hadisi sun tabbatar hanyoyi guda nawa shahiwa take tabbata haka malaman tafsiri shahiwa bata yi ba a daukan ta da tana yiwa ba a cewa tana yiwa kaza shahihi ne babu dalili akan da'awan nasakh din nan shine yake cewa magana ta farko an yi raddi akan ta amma ta biyu ba za ta yi ba dan saboda babu dalili akan ta sai zamana magana ta uku ita ce wanda ya kamata a dauka cewa annabi yayi ne li bayani da jawaz dan saboda masalakul jam'i ne ya shiga aljam'u dama yana zuwa ta hanyar jawaz hadisi na 809 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn sa'id sarakhsi akhbarana wahab ibn jarir akhbarana abi qala yake cewa samitu muhammad ibn ishaqa naji muhammad ibn ishaqa yuhaddisu yana bada hadisi an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala yana cewa ma min al-mufassal suratun sagira daga cikin al-mufassal babu wata sura karama wala kabira ko babba illa wa qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas biha fi salatil maktuba sai da ya kasance naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karam yana limantar mutane da ita cikin sallar farilla kaga wannan me yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai lazumta wasu surori da zai kasance kullun su ne zai karanta a cikin sallar magariba yana cewa mufassal da manyan su da kana da mufassal araba su bi da manyan su da kuma kananan su yadda malaman da qira'at suna da yadda suke rarraba su daga sura kaza ne zuwa kaza da kaza kuma suna da sabani tsakanin su in ma daga ina ne dai wasu ce daga wannan jama'u su ce daga kaza in ma daga ina ne to ya kasance dai annabi dukan su yake bibiya yau yayi wacce gobe yayi wacce ba dai bai ke lazumta kamar halayen limaman mu kullun ya kasance wanda aka lazumta kinnan su ne ake lazumta hadisi na 810 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn muaz akhbarana abi akhbarana qurrat ibn naz'an an-nazzal ibn amr ibn ammar an abi usman an-nahdi annahu salla khalfa ibn mas'ud cewa shi yayi salla bayan abdullah dan mas'ud al-maghrib yayi sallan maghriba faqara sai karanta bi qul huwallahu ahad ya karanta qul huwallahu ahad kenan tamun wanda tamun mata zugata dai dai ba ana so bai zamana kullun ita ce mutanen me zina saboda san kasala da san sauki yayi yawa kullun sukin ne ake dauka a lazumta ta yadda wani wanda ya tashi sai tunanin ma cewa to sallah ko su ne kawai ma wajibi su ne wajibi za a yi sauran ba za a yi su ba to ana so a rika dan sassauyawa dan saboda karantarwa babu na 133 babu rajulu yu'idu suratin wahida fi raka'ataini baban da ke bayanin mutum ya maimaita sura daya a cikin raka'a biyu a raka'a farko ita kai kuma a tabi ma ka ƙara maimaita ta hadisi na 811 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn salih shine al-misri akhbarana ko anba'ana ibn wahab akhbarani ko haddathani amr an abi an ibn abi hilal an mu'az ibn abdullah al-juhani anna rajulan min juhayna wani mutum daga kabilar juhayna akhbarahu ya bashi labari annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi subhi yana karanta cikin as-subah idza zulzilat al-ard fi raka'ataini kila tayhima cikin raka'a guda biyu dukkan su da ta farko da ta biyu nace fala adri ban sani ba a nasiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mantawa yayi cewa da farko ita yayi am qara'a zalika amdan ko da gangan ya karanta wannan nan gurin mai sharhi yake cewa azim abadi taraddudu sahabi fi i'adatin nabi sallallahu alaihi wasallam sura hal kana nisyanan li kaunihi al-mu'tad min qira'ati an yaqra'u fi raka'ati thaniya ghayra ma qara'a bihi fil ula nan abin da ya sa shi yayi shakkun yake taraddudi cewa annabi ko mantawa yayi dan ya san halin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane cewa surar da ya karanta a ta farko a ta biyu wata daban yake kama to yanzu da ga ya maimaita ta a ta biyu yace shine yasa yace ban sani ba ko mantawa yayi dan ba halin shi haka bane yace fi raka'ati thaniya ba abin da karanta na biyu ba yace fala yakunu mashru'an li ummati aw fi'lihi amdan li bayan al-jawaz kawa abinda za a dauka cewa annabi yayi da gangan ne dan ya nuna ma al'umma cewa ya halitta yin hakan kin fatakunu al-idada mutatarrida da sai kasance maidawa maimaitawa dai sura daya kai akwai taradudi tsakanin shar'antuwa ta ko kuma rishin shar'antuwa lamari ko idan ya ci karo tsakanin shar'antuwa da rishin shar'antuwa ana daukan ayyukan annabi gabaki daya akan shar'antuwa dan saboda al-aslu fi af'alihi at-tashri'u asali cikin ayyukan annabi alayhi salatu wassalam shine shar'antawa wan nisyanu ala khilafi al-asl mantuwa akan sabanin asali ne shi ko duk wanda ya kawo sabanin asali shi ake nema ya kawo hujja ya kawo dalili wanda ya kawo abin da yake asali ne asali annabi alayhi salatu wassalam duk abin da ya aikata ko ya fada ko yayi umarni ko yayi hani za a dauka cewa shari'a ne wannan abin a matsayin shari'a ya fade shi wannan shine asali amma idan ya aikata wani abu wani ya zo ci tana yiwa annabin ko mantawa yi tana yiwa ko gafala yi wannan tana yiwa ba za a dauke ta ba ka saba ma asali asali shine cewa yayi dan shar'antawa in aka bude wannan kofar duk wanda yake son ya zille ma wani umarni sai ya ce ai tana yiwa annabin mantuwa ne yayi ko tana yiwa ba mu yake ba ko tana yiwa kaza to shi sa nan kofar tana yiwa kin malaman usulul fiqh duk sun rihita babu wannan tana yiwa sunna ta qaririya sunna fi'iliya duk malaman usulul fiqh sun tabbatar da yadda ake mu'amalanta ta wannan yana daga cikin bayanin ibnu hajar akan magana usulul fiqh shi yasa muke cewa kullun dukkan wani ilimin mukana addini dole sai mutun ya kasance yana da ido a kowanne dan ana cikin hadisi daga an buƙaci wata mas'ala ta usulul fiqh zaga an buƙaci wata mas'ala ta lugha ko ta balaga wanda ita zata hudda ka daga cikin fahimtar sabanin yace wa naziruhu zikrul usuliyin kwatan kwacin shi abinda malaman usuli suka ambata malaman usuli mi suka ce idza taraddada fi'luhu sallam baina an yakunu jibiliyan aw li bayan ash-shar'i wal aktharu ala ta'assi bihi kamar da shaukani hada cikin nailul awda haka nan cikin littafin shi na usulul fiqh irshadul fuhur ila ilmul usul nan yake cewa Allah mushi rahama malaman usulul fiqh ka'ida ce sananna an azata idan aikin annabi ya ci karo tsakanin aiki ne na dabi'a ko kuma aiki ne na shari'a zan mu dauke shi akan cewa aiki ne na shari'a ba na dabi'a ba dan an aiko shi dan bayanin shari'a ba bayanin dabi'a ba haka nan idan ai magana ta annabi ta ci karo tsakanin ma'ana ta lugha ko ma'ana ta shari'a ana gabatar da ta shari'a akan ta lugha dan saboda bai zo ba dan bayanin lugha ya zo dan bayanin shari'a yanzu idan ya zo ma mutane ya ce musu masalan qumu fali usalli bikum ku tashi in yi muku sallah as-salat tana dauka da ma'anar lugha shine addu'a da ma'ana ta addini ita ce sallah wannan da muka sani kenan tunda sun san mi tahiyyar take ciki ba sun ce ba a me yiwa addu'a yake ku daga hannunku addu'a yake ne su dauke ta a ma'anar lugha a sun yi kuskure dan su dauke ta a ma'anar sallah kawai wanda suka sani ta addini dan annabi ya zo dan bayanin addini ba bayanin lugha ba shine yace kuma duk abinda annabi ya aikata al-aksaru ala ta'sibihi aikin annabi ana daukar shi cewa yayi dan aikoyi da shi wannan ka'ida ce ta usulul fiqh hadisin wannan al-imam Abu Dawud ya kyale akan shi munziri ya kawo shi a cikin nailul awtar abunnan shaukani ke cewa walaysa fi isdanihi matan anu a cikin sanadin shi babu abun suka barin rijalul hadis din dukkan su ingantattu ne hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa tsakanin ya hada tsakanin sura guda biyu a cikin raka'a ta farko kuma a ta biyan maimaita ta kuma yayin haka dan ya bayyana cewa yin hakan kin ya halitta ba mantawa yayi ba
kamar
ah wannan duka babu shi a cikin ta'amuli da sunnar annabi alaihi salatu wassalam duka malamai komai sun fi sun bar shi basu bar shi ba a karazube komai sun sa mishi ka'ida in sunna ce fi'iliya ga yadda ake mu'amalantarta in sunna ce fi'ili taqaririya ko sunna ce qauliya duka kowace a babin usulul fiqh da yadda ake mu'amalantarta da yadda ake aka sa ka'ida da dawabit da shurut akan aiki da ita da kuma yadda za a mu'amalance ta hadisi yana zawwa in fi'ili ne an san yadda za a auda shi da ma'aunin shi in qauli ne ga inda za a auna shi da ma'aunin shi in haka nan ya kasance aiki ne ga yadda za akwai abubuwan da suka kance khususiya ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune yanzu misali ziyada ala arba'a fi nikah kari akan sama ga hudu cikin arme wannan shine in kace kai za a ce kai annabi ne wannan ana da gaskiya ana da nassin da ya nuna cewa shi ya kadaita da wannan abu haka nan duk wasu abubuwa da annabi alaihi salatu sa in aka baka sarka kace a ni ban da cin sarka ai sai kyauta nan sai a ce maka kai annabi ne wannan haka ne dan saboda wancan khususiya ne gare shi abin da ya zama na khususiya ne ga annabi shine za a ma mutun raddi da wannan amsa cewa kai annabi ne dan saboda ba khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam misalin sai yana da yawa amma abin da ya kasance ba khususiyan ma kuma da kai littattawan su da malamai sun kebance abubuwan da suka kasance khususiya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai ibnul mulaqin mai wannan littafin yana da littafi guda khususiya na annabi alaihi salatu wasallam cikin baban tsarki akan babi aka rattaba bisa kan baban tsarki ga khususiya ta annabi bisa baban sallah ga khususiya ta annabi bisa baban arme bisa baban mu'amala komi ga abin da yake na gama garin jama'a ga wanda yake khususiya ce ta annabi wani bai ce bai da damar ya ce bari in yi koyi da shi nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh